Exclusionary from KDS Records.com.
Hey, Baba Kaga Otokwa, Mr. D, Kamaza,
KDS, Mr. D,
your line at Sara, I'm buying at Sara. This key at another kill for light, but no good on our kill. This
key at another kill.
Put up, I ain't a Sara, Baka Liva, get out. Nah, Kayani, I'm up. This key at another kill. Assalamu salam gare ki babunai sallama I'm saka wai da sauri karki gardama gaskiya kina da kyau murya kamar ruwan zuma murmushin ki ma sanyi kamar ana ruwan sama shi yasa na zo gare ki zo mu je mu korama mu shakata mu rausa ya mu je kin jikin biya wannan diya sarauniya mai kyawun idaniya gaskiya kina da kyau na baki suna gimbiya ina ta kan zuba da Aisha babu karyatin a baya na riga na santa yarinya mai kaya daka taki jini Aisha bana kare yau da soyayya na zo miki amsa ki bani baya ko da shike ɗan matan bauchi kuna da ken zubi Zuzurutin jang aji mai sa samari zazzabi I can't take kuzun effort zan kada da gaggabi ba zaki sani ba dan na sha an rabi sai shiru butterfly ta kura mai idanuwa idanuwan ta manya manya yarinyar fa'ir zuwa ga ta faratas a takeice mai yar doguwa na yaba da kenta santa sai ya fara ruruwa ta ce da ni ni ban ganli kalar ta sai mai dukiya shigar ta mata kun zama ta nayi ne dan moriya get off my way stupid guy ni fa sai melonia
awawa ta gama da guy
gaskiya kina da kyau baby gaskiya kina da kyau gaskiya kina da kyau baby gaskiya kina da kyau gaskiya kina da kyau kina da kyau gaskiya kina da kyau kina da kyau gaskiya kuna da kyau ƴan matan Bauchi gaskiya kuna da kyau ga dace town talk na shigo garin ƴan mata kala kala sai dai na fi son farin hadari ya dauro a can saman garin wani iska mai sanyi yazo da tambarin I turn over behind me there is another beautiful little girl for her kuma tinta da dimple very smart and cute fuskanta babu pimple wallahi babe tai ga you she is a cuckoo hello beautiful baby baka mai kin idanuwa wallahi kin yi mukin hade kin haska tauraruwa your vibes extra me it's me akwai damuwa kawai ki so ne baby on huce in kyale damuwa ka kai mun karami look at this small boy man a gabana yana ta mun hanhami ka bargare ni nace
wai mun bargare ta
baba kafka
gaskiya kina da kyau baby gaskiya kina da kyau gaskiya kina da kyau baby gaskiya kina da kyau gaskiya kina da kyau kina da kyau gaskiya kina da kyau kina da kyau gaskiya kuna da kyau ƴan matan Bauchi gaskiya kuna da kyau gaskiya kuna da kyau gaskiya kuna da kyau ƴan matan Bauchi gaskiya kuna da kyau gaskiya kuna da kyau J-Town yo gaskiya kina da kyau gaskiya kina da kyau gaskiya kina da kyau gaskiya kina da kyau Mr. D
gaskiya kina da kyau yo
Mix and Master by KDS